juya man ka dubi inda Ka'aba take. Sai ya juya. Abu Hanifa ya tashi miko masa kai, sai ya miko masa bangaren hagu. Sai manzamin ya ce da shi, malam dama za ka turo in fara askewa. Sannan da aka gama aski, sai Abu Hanifa zai tashi. Bai haɗa gashin nan ya binne ba. Sai manzamin ya ce da shi, malam ka binne gashin naka ma. Sai Abu Hanifa ya ce, kawai lalle kasar Hijaz akwai malamai, wanzaminsu ma sai ka zo da iliminka amma ya koya ma ilimi. Yanzu nan matsaloli uku ne shi wanzamin nan na koya a wajensa. Matsala uku na koya a wajensa, cewa wanda za a yi wa aski ya gama hajji ko umra ya zama a yi masa askin, yana fuskantar Ka'aba, yana fuskantar wajen alƙibla. Sannan kuma in za a fara masa aski, a fara aske masa ɓangaren kansa da dama, sannan a aske na hagu. Sannan kuma in an gama ya binne, kuma ana gamawa ya ce Allahu Akbar, ana gama askin ko sayin ya ce Allahu Akbar. To, babin abin da ya zo a game da aske kai ko yin sai-sai. Abdullahi bin Umar ya ce, Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya yi haji ko ya yi umra, gaba ɗayan kansa aka aske ba sai-saye ba. Amma a cikin sahabbansa wasu su aske suka yi, su ma gaba ɗaya aka aske musu. Wasu ko sai-saye suka yi, ba su aske gaba ɗaya ba. Abdullahi bin Umar ya ce, Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, Allah ya ji kan wanda su aski suka yi, sau ɗaya ko sau biyu. Sannan bayan ya ce Allah ya ji kan masu askin nan sau ɗaya ko sau biyu, sannan ya ce kai hamma da su wanda suka yi sai-saye, su ma Allah ya ji kan su. Abu Satir Buzi ya ce, akwai hadisin da ya zo a wannan babin daga Abdullahi bin Abbas da Ibn Ummul Husayni da Maribu da Abi Sayyid al-Khudri da Abi Maryam da Hubshi ibn Junadata da Abi Huraira. Abu Satir Buzi ya ce, wannan hadisi ne kyakkyawa ingantacce, Buhari da Muslim sun ruwaito shi. Malamai sun yi aiki da abinda hadisin nan ya kunsa, sun zaɓar wa wanda yake namiji in ya gama haji ko umra ya aske kansa ba ya sai-saye ba. Wa in kassara, in ko sai-sayen ya yi ya rauna. Suna ganin cewa wannan sai-sayen ya wadatar da shi, cewa sai-sayen ma ya wadatar, ba lallai sai ya aski ba, amma yin askin dai ya fi. Wal hilaqu afdalu fil hajj wal umrati min at-taqsiri. Kuma kamar a masabar mu da masabar Hanabilawa, wanda zai askin wajibi ne zama ko ina a kansa, a wanda zai sai-sayen wajibi ne zama ko ina a kansa ya sai-saye. Sai-saye wani waje da barin wani waje bai wadatar ba mu a masaba mu. Amma masaba Shafi'awa suka ce ko gashi uku ya sai-saye ai ya gama, ba dai yayi ba. Hanafiyawa ko suka ce akalla sai in ya sai-saye rubu'in kansa, sannan ne ya wadatar da shi, kamar yadda aka samu sabani ne a game da shafar kan a wajen alwala. A wajen Malikawa da Hanabilawa dole sai ya shafi ko ina a kan. Shafi'awa ko suka ce yau ko yatsa uku ya dora a kai ba shi kenan ba ya gama shafa. Hanafiyawa suka ce a sai ya shafi rubu'in kan. Akan haka Suwadu Sauri yake da Imami Shafi'i da Imami Ahmad da Isaku. babin abin da yazo a game da cewa ba a san mace dan ta yi haji ko ta yi umra ta ce za ta yi aski. Abin da ake nema daga gare ta ta yi saisai wa sunnatul mar'ati at-taqsiru. Abin da ake nema daga mace ta gama haji ko ta gama umra ta yi saisai kar ta ce za ta yi aski. Yin aski a haƙƙin mace musulmani. Ya karɓa daga Sayyidina Ali, Sayyidina Ali yace Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hani daga mace ta ce za ta aske kanta yau ko haji ta yi ko umra ka ta ce za ta aske kanta ta yi saisai. Kama hadisin da ya gabata bai ambata a tasar ruwayar cewa hadisin an karɓo shi daga Sayyidina Ali ba. Abu Isa Tirmidhi ya ce hadisin nan na Sayyidina Ali akwai irtirabi a cikinsa. Ya zama kenan rarrauna ne tunda an ce shi hadisi murtaribi rarrauna ne wal irtirabu mujibul lirafi yanda Iraki Zainuddin al-Iraki yake faɗa alfiyarsa kal hadi lil suturati jammil hulfi wal irtirabu mujibul lirafi. To kuma irtirabi shi da zamowa hadisi ya zama ya sassaba a yanda isnadinsa yake yazo ko a matanninsa wa zuhu tilafi sanadin aw matani murdaribun inda uhailil fanni. An ruwaito wannan hadisin daga Hammad ibn Salamata daga Qatada daga Aisha cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi hani daga mace ta ce za ta aske baki ɗayan kanta. Ana aiki da abinda hadisin nan ya ƙunsa wajen malamai. Ba su ganin cewa wajibi ne akan mace sai ta aske kanta. Abinda suke gani shi ne cewa sai sai ne ya wajaba a kanta. Babu abin da ya zo game da wanda ya aske kansa kafin a ce ya yanka hadayarsa. Abin da ake nema sai bawa yanka hadaya sannan ya yi aski ko saisai. Ya zamo yin hadayar ya gabaci aski ko saisai. Ko ya soke hadayarsa kafin a ce ya yi jifa. Shi kuma jifan ake nema da farko. Sannan saisayen sannan wato ya yanka hadayarsa sannan kuma ya saisai. To yanda tsarin yake kenan. To ba wanda ya sauya fa. Ya gabatar da abin da haƙƙinsa ya bari daga baya yi. Me ya hukuncin haka? Wani mutum ya tambayi Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya Rasulallahi na aske kaina kafin a ce na yi yanka. Sai ma kafin in yanka hadaya ta. Yanka hadaya da ya kamata ya zama shi ne a farko to na bar shi sai a ƙarshe. Faƙala sai Manzo Allah ya ce da shi ka je ka yanka hadaya ta ka ba komai ba wani laifi da kai. Wani kuma ya tambayi Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce na jefi dutse da ake na soke hadaya ta kafin a ce na je na yi jifa wanda abinda ake nema in fara yin jifan kafin soke hadaya. Sai Manzo Allah ya ce shikenan yanzu tun da yake ka fara soke hadaya ta haka ka je kai jifan ba komai ba komai. Ya ce Abu Satimzi ya ce wato wannan hadisin mu a masaba ta Imam Malik ba ya aiki da shi ba. Suna ganin cewa akwai wani abu da ake nema mai haji zai yi idan da ya fara soke hadasa alhali bai riga ya yi jifa ba. Cewa wajibi ne a fara gabatar da jifan akan soke hadaya kuma aka sta sai an yi wani abu. Kala Abu Isa Tirmidhi ya ce wa filibabi an Ali akwai hadisin da aka rawaito a wannan babin daga Sayyidina Ali wanda Imam Ahmad da Tirmidhi suka ruwaito shi. Haka nan akwai hadisin da aka ruwaito a wannan babin daga Jabir ibn Abdullah da Abdullah ibn Abbas da Ibn Umar da Usama ibn Sharik. Abu Isa Tirmidhi ya ce hadisi na Abdullah ibn Amr hadisi ne kyakkyawa ingantacce. Ana yin aiki da abinda hadisin nan ya kunsa a wajen mafi yawan malamai. Akan haka Imam Ahmad da Ishaq ibn Rahawayhi suke Tayyibi yake faɗa a sharhinsa nuna lita ayyukan da aka ce bawaye a ranar sallah, babbar sallah, wato wanda yake aikin haji, abinda ake nema yayi abu hudu ne. Zai jifa, ya jefa gaba da farko, sannan ya yanka hadaya, sannan ya aski, sannan ya je ya tawafin kifara. To wannan yanda aka faɗe su, jeran ta su haka sunna ne ko ko wajibi ne? To shine aka samu sabani tsakanin malamai. Wato kamar Malikawa da Shafi'awa su suna ganin jerantawa su haka din nan wajibi ne. Shi yasa su a wajen su nan da aka ce wala haraja, ba wai an kore cewa ana neman su da sai ya hadaya ba, an kore cewa a lahira bai da laifi. Wannan abin da yayi ba a ce laifi ne a lahira ba, amma dai anan a duniya ana neman sa ya gyara bannar da shine ya bada hadaya. To wa qala ba'd al-ilm, sashen malamai suka ce idan ya gabatar da ibada kafin wata ibadar da haƙinta ta zama ita ce ta farko, to sai jini ya wajaba a kansa, sai a ce lalle lalle ne sai ya bada hadaya. Babu abin da ya zo game da shafa turare yayin da mutum ya gama fita daga aikin haji kafin a ce ya je ya yi tawafin ifara, cewa ko da bai tawafin ifara ba ya iya shafa turare. Ya karɓo daga Aisha ƙala, sai da tana Aisha ta ce na shafa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama turare kafin a ce ya yi harama. Yana dab da harama na shafa masa turare. Na shafa masa turare ranar sallah babba kafin ya tawafi da Ka'aba, kafin ya tawafin ifara. Na shafa masa turare wanda ya kunshi almiski. Akwai hadisin da ya zo a wannan babin daga Abdullah ibn Abbas. Abu Isa Tirmidhi ya ce hadisin nan da aka ruwaito daga Aisha, ita kuma take bayanin ya ta yi ga Annabi sallallahu alaihi wasallama. Hadisi ne kyakkyawa ingantacce. Ana yin aiki da abinda hadisin nan ya kunsa gurin mafi yawan malamai. Tun daga sabon Annabi sallallahu alaihi wasallama da su daunansu suna ganin cewa wanda ya harama da haji ko umra, to koko wanda ya harama ma da haji kawai, lokacin da ya jefi dutsen Aqaba ranar idin sallah, wato ranar sallah babba, ya yanka hadayarsa, ya yi aski ko ya yi saisaye idan ba askin zai ba. To suna ganin cewa komai da da aka ce kai ya aikata ya dawo, ya halatta ya aikata, ya dawo ga matsayin ya halatta ya aikata. Sai ko mata, sai ko illan nisa'a, sai ko mata, mata ne bai samu ya kusace su ba sai ya yi tawafin ifara. Akan haka Imam Shafi'i yake da Imam Ahmad da Ishaq ibn Rahawayhi an ruwaito daga Sayyidina Umar ɗan Khattab cewa ya ce shi murimi in ya jifa komai da da aka ce kai ya aikata ya halatta gare shi, sai ko a ce zai sadu da mata ko zai kusaci mata, to wannan shi ne har yanzu yana nan haramun gare shi. Sai kuma shafa turare kamar a masabin mu aka ce su matan wajibi ne ya kiyaye daga fusatar su, amma turare wannan karahiya ne. Shi yasa illan nisa'a wasaida wa kuriha ibu, yadda mai mutasar yake fada. Hakika wasu daga cikin malamai sun tafi zuwa wannan tun daga sabon Annabi sallallahu alaihi wasallama da su da wanansu. Akan haka malaman Kufa suke
to a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim.
Babu ma ja'a, babun abin da ya zo fi mata. Wannan babi ne game da abin da ya zo, yaushe ne alhaji zai daina talbiya, wanda yake aikin hajji yaushe ne zai bar talbiya. Ya karbo daga Falim da Abbas. Falim da Abbas ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kuturta ni, ma'ana ya dora ni akan dabbar da yake hawanta, ya dora ni a bayansa. Tun daga Muzdalifa har ya zo Mina bai gushe ba yana yin talbiya sai da ya jefi dutsen Aqaba, sannan ya daina talbiya. Akan wannan malamai da yawa suke, amma masabar Imam Malik su suka ce ana daina talbiya da zarar an fita yin sallar azhar da la'asar a ranar arfa. Cewa an fita wannan sallar ba sauran talbiya kuma, shikenan magana talbiya ta kare. Amma malamai da yawa sun aiki da wannan hadisin yanda za mu ji. Akwai hadisin da aka rawaito a wannan babin daga Sayyidina Ali wanda Baihaqi ya fidda shi, haka nan kuma da Abdullahi bin Mas'ud wanda Abu Dawud ya fidda shi, da kuma Abdullahi bin Abbas wanda Tabari ya fidda shi. Abu Isa Tirmidhi ya ce hadisin na faralu hadisi ne kyakkyawa ingantacce, wato Buhari da Muslim da Abu Dawud da Nasa'i da Ibn Majah duk sun fidda shi. Shi yasa yana daga hadisan da za a ce rawahu sittatu. Ana aiki da abin da hadisin nan ya kunsa a gurin malamai tun daga sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama da waninsu, cewa wanda yake aikin haji ba zai daina talbiya ba sai ya jefi dutse, sai dai su kuma wanda suka ce sai ya jefi dutsen sai aka samu sabani tsakaninsu. Idan ya je da ya daga tsakuwa ta farko zai jefa, shikenan magana talbiya ta kare, koko a'a hatta yana cikin jifan ma zai ci gaba da jifan, dan zai ci gaba da talbiya har sai ya gama. Sai ya gama ne, sannan ne magana talbiya ta kare, to aka samu sabani. Mafi yawan malamai dai sun ce yana zuwa ya daga tsakuwa ta farko, to magana talbiya ta kare. In yi talbiya wannan ya yi ta ƙarshe, ba sauran talbiya. Wasu ko kaɗan suka ce ai gaba ɗaya zai ci gaba da yi sai ya gama jifan. Akan haka Imami Shafi'i yake da Imamu Ahmad da Ishaqu ibn Rahawayhi. Babin abin da ya zo yaushe ne, wato shi ko na abin da shi Imam Malik ya tafi a kai, an ruwaito haka daga wasu daga sahabbai kamar Sayyidina Ali, an ruwaito haka daga gare shi, haka nan Abdullahi bin Umara, haka nan Aisha. Shi yasa ita wannan matsala dai tana daga matsalolin da yake an samu bambancin fahimta kwarai tsakanin masabar Malikawa da kuma sauran masabobi, cewa idan dai ya fita da rana ta karkata daga tsakiya a ranar arfa aka fitar sallah, to magana kuma talbiya ta an gama ta. To babu abinda ya zo, yaushe ne ake daina talbiya idan umra ake? Wakacin da umra ake, to ita kuma yaushe ake daina talbiya? Ita dai umra an san ba fita arfa, ba tsayuwar arfa, ba jifa. Abdullahi ibn Abbas ya ce wato hadisin marfu'i ne, wannan yana cikin sigogin rafu, yarfa'uhu yarwihi, da yana cikin sigogin nuna cewa hadisi marfu'i ne, cewa daga annabi ne sallallahu alaihi wasallama. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana daina talbiya idan umra ya zo yi, da zarar ya sumbanci Hajarul Aswad, wato lokacin da zai fara dawafi. Lokacin da zai fara dawafi shi kenan ya daina talbiya, ya gama talbiya kuma. Abu Isa Tirmidhi ya ce akwai hadisin da ya zo a wannan babu daga Abdullahi ibn Amr. Abu Isa Tirmidhi ya ce hadisi da na Abdullahi ibn Abbas hadisi ne ingantacce. Wasu malamai da yawa suka ce da mamaki yanda Tirmidhi ya ce hadisin nan ingantacce ne, saboda akwai Muhammad ibn Abdurrahman ibn Abi Layla a cikinsa. Wannan Ibn Abi Layla da Hisham ya karɓi hadisin a wajensa, malami ne ƙwarai, adali ne kuma, ba a magana a malintarsa ko adalcinsa, amma laifinsa shi ne ba a mummunan kiyayewa ne, kiyayewarsa ba ta kai yanda ake bukata ba, shi yasa la'alla hadisin bai fi matsayin a ce kyakkyawa ba ne. To ana yin aiki da abinda hadisin nan ya kunsa gurin da yawa daga malamai suka ce wanda yake umra ba zai daina talbiya ba ko da ya shiga Makka sai ya sumbanci Hajarul Aswad, lokacin da zai fara tawafi, to shi ne magana talbiya ta kare. Amma waɗansu a cikin malamai suka ce wanda yake ya je ne da niyyar umra yana zuwa gidaddajin Makka sai daina tarbiya, magana tarbiya ta kare a wajensa. Amma dai mafi yawan malamai sun yi aiki ne da hadisin nan da Abdullahi ibn Abbas ya ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallama. Akan haka Sufyanu yake, Sufyanu Sauri da Imami Shafi'i da Imamu Ahmad da Isaku ibn Rahawayhi. Babin abin da ya zo game da dawafi na ziyara, wato dawafin ifara, dawafi na ifara a yi shi da daddare. Cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya jinkirta dawafin ifara sai da dare yayi, wato wannan hadisin ya saba da hadisin da aka ruwaito daga Abdullahi ibn Umara, hadisin da Buhari da Muslim suka ruwaito cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi dawafin ifara da wurma, cewa sai ma da ya yi dawafin ifara ne ya koma Mina, sannan a Mina ne ya yi sallar azhar. Shi yasa wato kuma akwai hadisin da Muslim ya ruwaito daga Jabir radiyallahu ta'ala cewa annabi sallallahu alaihi wasallama bayan ya yi jifa ya yi soke hadayarsa ya gangaro Makka ya zo ya dawafin ifara a Makka, amma kuma a Makka ne a zuhur, sannan ya koma bayan ya yi dawafin ifara. Hadisan dai guda biyu akalla suna nuna ashe an yi dawafin ifara tunda wuri, wato tunda wuri manzo Allah ya dawafin ifara. Shi ko wannan yana magana cewa sai da daddare ma ya dawafin ifara. To
Abu Isa Tirmizi yace hadisin nan na Abdullah ibn Abbas da Aisha hadisi ne wanda yake kyakkyawa wata ruwayar ma hadda karin sahihu amma malamai suka ce ai hadisin ma a ce kyakkyawa ne kamar bai kai hakan ba saboda shi Abu Zubairi bai ji ba bai karba ba daga Abdullah ibn Abbas ko Aisha yanda Ibn Abi Hatim ya bayyana a littafin Marasil shi yasa hadisin ya fi kusa da a ce rarrauna ne wa'yansu a malamai sun yi rangwame a cikin cewa ya iya jinkirta dawafin ifara haƙi zuwa dare ya bari sai da daddare ya yi amma mu a masabin ba cewa aka yi a yi dawafin ifara da daddare shi ne laifi ba amma abinda aka faɗa shi ne a wannan ranar ana buƙatar kafin a ce rana ta faɗi mutum ya koma a Mina domin ya jinkirta fita har sai da rana ta faɗi gare shi bai je Mina ba sai jini ya hau kansa amma jinkirta wai dawafin ifara shi a haka zuwa dare ba shi ne laifi mu a masabanmu ba tunda zancen da ya fi ƙarfi a masabanmu a iya ma kyale dawafin ifara sai an gama kwanukan Mina sannan a zo a yi don mutum ya jinkirta shi wannan ba komai a kansa shi yasa ba wai magana kai shi daren ba ne yake laifi a wajen mu a zama ba a koma Mina ba har rana ta faɗi to wasu dai daga malaman sun ce ya iya jinkirtawar ya kai dawafin ifarar dare kamar Dawus da Mujahidu da Urwatu wanda duk suna cikin manyan tabi'an to wasu malaman sun so ya sauka ranar sallah ya dawafin ifara a ranar sallah tun da rana kafin dare ya yi wasu malaman sun yalwata cewa yana da dama ya jinkirta dawafin ifara ko da zuwa ƙarshen kwanukan Mina kamar yadda yake a masabata zancen da ya fi shuhura cewa ya iya jinkirtawa sai ma ya gama kwanukan Mina in ya dawo ya dawafin ifararsa babu abin da ya so a cikin cewa in an gama kwanukan Mina in an taho makka a fara sauka a abdahu muhassab kenan saukar muhassab kenan Abdullahi ibn Umar ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance da shi da sayyidina Abubakar da sayyidina Umar da sayyidina Usman duk in sun dawo daga haji bayan sun gama kwanukan Mina za su dawo Makka sai sun fara sauka a Muhassab sannan kuma da daddare su shigo Makka a Muhassab din ne suke azhar la'asar magarba isha sai bayan isha ne suke gangarowa cikin Makka yace Abu Satir yace akwai hadisin da aka karbo a wannan babin daga Aisha da Abu Rafi'in da kuma Abdullah ibn Abbas Abu Isa Tirmizi yace hadisin na Abdullah ibn Umara hadisi ne kyakkyawa ingantacce Imam Muslim ya ruwaito shi amma garibi ne mun san wannan hadisin ne daga ruwayar Abdurrazzaqi daga Ubaydullah ibn Umar wato Abdurrazzaqi Sanani malami babba wanda ya wafati hijira ta 211 wasu malaman sun so cewa wanda yake ya dawo daga haji ya dawo daga kwanukan Mina zai shigo Makka ya sauka a Muhassab amma ba wai sun ce yin haka wa lalle ne ba wanda da ya ga yana da dama ya sauka Imami Shafi'i yace sauka a Muhassab dinnan ba wani abu bane a cikin tsarin ibadun haji bai cikin wani abu na tsarin ibadun haji
masauki ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sauka kawai Allah sallallahu alaihi wasallam, yanda Aisha ma kenan ta fada. Aisha tace an sauka mu Hassan bai cikin aikin haji. Abin da yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sauka a wajen, dan hakan yafi masa sauki ne. Shi yasa ita tana ganin ba wai tsari ne na hajjin ba, amma mu a masabar mu dai an yi riko da cewa an so saukar. In mutum ya dawo an so ya sauka din haye wannan sallolin guda hudu. Yanye azaha, la'asar, magarba, isha a wajen. Ya karbi daga Ibn Abbas. Ibn Abbas ya ce
laysa tasifu
bi shay'in, sauka a muhassab ba wani abu ne ba da aka da yake cikin tsarin ibadun hajji. Masauki ne da manzo sallallahu alaihi wasallam ya sauka kawai. Shi yasa irin wannan wato sabani ne akan cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata ne alawacil qurbati koko alawacil adati. Inna alawacil adati ne sai ya zama daman kenan bai shafi ibada ba. Kaga wa filu yanda Shu'ab ladan fado yake fada a misbahur rawi, wa filu sayyidil waral ma'sumi in kana anji millatin kannomi wal shurbi faqati da'uhu ma ulzima fihi kaza ma hassahu takarruma. In abu manzo Allah yayi ta fuskar al'ada sai a ce ba lalle bane sai an yi koyi da shi a ciki, amma idan yayi ta fuskar ibada to na yi an ce ai koyi da shi. Abu Isa Tirmidhi yace sauka a ma'anar tahsibi shine sauka a abdahu, filin da yake tsakanin Makka da Mina. Abu Isa Tirmidhi yace mana hadisi ne kyakkyawa ingantacce. Babu wa'anda su suka ga cewa a sauka a muhassab. Aisha tace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sauka muhassab ne domin yin hakan ya fi sauƙaƙawa ga fitarsa daga Makka ya tafi Madina, don waɗanda suke masu nauyi da sauransu su gama duk abin da za su yi su zo su same shi a wajen. A zamo an tafi gaba ɗaya daga muhassab ɗin an doshe Madina. Tun dai zamanin jahiliya daman Larabawa in sun dawo daga Mina a nan suke rabuwa, kuma sai kowa ya watsa. Shi yasa har suke karin magana ko suke kawo cewa yau a duniya ba taron da ake a watse ya zamo ba a sani ba, in an watse za a sake haduwa ko ba za a sake haduwa ba, baka san inda wannan yake, baka san inda wannan yake ba, irin taron muhassab ko rabuwa ta muhassab. Walillahi aina nara amin tafarruqin ashatta wa an amin firaqil muhassabi na Ibro al-Qais ne ko ai Ibro al-Qais ne mai fada ko alƙama, to daidai daga cikin su ne ko. Walillahi aina mara amin tafarruqin ashatta wa an amin firaqil muhassabi fariqan minhum jazu'un batna lahalatim. To Abu Isa Tirmidhi yace hadisi na hadisi ne kyakkyawa ingantacce da Buhari da Muslim ma sun ruwaito shi. Kamar hadisin nan da ya gabata. Babin abin da ya zo game da hajjin yaro. Jabir ibn Abdullah yace wata mace ta daga wani yaro nata, wani ɗanata, ta nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hajjatul wada'i ne. Sai ta ce ya rasulullahi, wannan in yi haji hajjin nasa ya inganta? Sai manzo Allah ya ce da ita, na'am, kwarai. in yi hajji, ai hajjin nasa ya inganta. Na aka ce hajjin sa ya inganta ba wai ana nufin shi kenan yayi na farillarsa ba. Abinda ake nufi dai cewa za a rubuta masa lada, amma ladan walaki ajrun, ke da kika kawo shi ma ke za a ba. Za a baki lada akan kawo shi din da kika yi da kai shi guraren ibadun da kika yi. Shi yasa wannan hadisi shine hujjar wanda suka ce ashe mandubanci ya iya hawa kan yaro. Ya iya wato limar wahu min hadisi al-Hasami. To Abu Isa Tirmidhi yace akwai hadisin da aka rawaito a wannan babin daga Abdullahi ibn Abbas, hadisin da Imam Ahmad da Muslim da Abu Dawud da Nasa'i duk sun kawo shi. Hadisin nan na Jabiru hadisi ne wanda yake garibi, hadisi ne garibi. Wasu malaman suka ce ingantacce ne ma, wasu ko suka ce a kyakkyawa ne, kyakkyawa ne. Mahaifina ya je hajji da ni muna tare da manzo sallallahu alaihi wasallama a hajjin bankwana. Alhali sannan duk ban haura shekara bakwai ba, ina ɗan shekara bakwai. Abu Isa Tirmidhi ya ce wannan hadisi ne kyakkyawa ingantacce. Ya kama hadisin da ya gabata. Yana nufin hadisin Muhammad ibn Darifin wancan na saman kenan. Shi yasa haƙƙinsa wato nusa da suka gabatar da wannan akan hadisin da ka fara ja ta fi ƙarfi, saboda ya nuna cewa hadisin wancan na baya ne wannan isnadin ya koma gare shi. Abu Isa Tirmidhi ya ce a rawaito daga Muhammad ibn al-Munkadiri daga Annabi sallallahu alaihi wasallama mursalan, amma mursali dan Muhammad ibn al-Munkadiri ba sahabi bane, shi yasa na sama da tabi'i ba a ambata ba. Hadisi mursali ko shine wanda aka shafe sama da tabi'i, wa mursalu man fauka tabi'in sagat wa qul garibun ma rawa rawin faqat. Malamai sun gamu cewa yaro ƙarami idan ya hajji kafin ya balaga ya zama masa wajibi ya sake hajji in ya balaga. Waccan hajjin da kafin a ce ya balaga ba ta wadatar da shi hajjin da musulunci ya ɗora masa ba. Haka ma bawa idan ya yi hajji alhali yana cikin halin bauta, sannan kuma bayan ya yi hajjin nan sai Allah ya sa aka ‘yanta shi, ya zama masa wajibi yanzu da ya sami ‘yancin ya je ya yi hajji. Matuƙar dai ya samu damar yin haka. Hajjin da ya je sanda yana bawa bai wadatar masa ba. Akan haka Sufyanu Sauri yake da Shafi'i da Imam Ahmad da Ishaq ibn Rahawayhi. Wannan babi ne, akwai ‘yan kaɗan wanda suka fita daga tsari wanda suka ce ai hajjin nasu nan ya wadatar da shi, amma ba waɗanda ma ya dace a tsaya sauraron su har a kawo maganar su bane, ba su kai wannan matsayin ba. To dan ya nuna cewa ba Buhari yake nufi ba, dan so da yawa na cewa Muhammad ibn Isma'ila yana nufin Buhari, to anan sai ya ce Wasidiyu. Jabiru da Abdullahi ya ce mun kasance in mun je haji tare da Annabi sallallahu alaihi wasallama sai mu ringa yin tarbiya a maimakon mata, mata ba sa yin tarbiya kenan, dan an ce muryar mace ai al'aura ce. Muna yin jifa daga yara. Abu Isa Tirmidhi ya ce hadisi ne garibi, ba mu san shi ba sai daga wannan fuskar, shi yasa malamai da yawa sun ce hadisin rarrauna ne. malamai sun gamu su cewa mace wani ta bai mata tarbiyya illa iyaka ba za ta ɗauka murya ba bal hiya tulabbi an nafsiha ita ce za ta yi wa kanta tarbiyya sai dai ba daidai ne ta ce za ta ɗaga murya da yin tarbiyyar ba ita muryar mace ai al'aura ce yanzu ne aka samu wa'yansu suke cewa ai mace ma ko sallah za ta yi sai ta bayyana karatu kamar namiji amma abinda aka sani shine cewa ai muryar mace al'aura ce me zai jawo a ce ta bayyana gashi an ce a tarbiyya ma rahiya ne ta daga murya da tarbiyyar to babu abin da ya zo game da aje aiwa tsoho wanda yake ƙararre hajji daidai ne wanda yake ya tsufa ƙwarai a ce ya hajji da wuya to a iya masa hajjin haka nan ma kuma game da yin hajji ga wanda yake ya riga ya mutu a yi masa hajjin cewa wata mace daga Banu Hassam ta ce ya Rasulallahi haƙiƙa mahaifina abinda Allah ya ɗora a kan bayi game da cewa su je su yi hajji haka ɗin ya same shi alhali yana tsoho ƙararre ya zauna a kan raƙumi ya fi ƙarfinsa ya tsufa ya kai matsayin da a ce ya zauna ma a kan raƙumi hakan ya fi ƙarfinsa sai manzon Allah ya ce da ita to ke ki je ki masa hajjin ma ashe kenan a iya tsoho wanda ko wanda bai da iko hajji illa iyaka in an dauka cewa aiwa wani hajjin ruhusa ce to sai a ce tunda tsoho ne aka faɗa a nan ita ruhusa ai kiyasi baya shigan mata ko shine zancen da yake ya fi ƙarfi mu a masaban mu yanda mai maraƙi so da yake faɗa walhaddu wal kafaratu taqdiru dole fiha huwal mashuru wa ruhsatun bi aksiha wasabab ko wa ruhsatun bi aksiha ita ruhsa kiyasi baya shigan mata shi yasa an ce aje ai da aka ce a iya wa tsoho hajji ruhsa ce to sai a ce kenan ba a ce za a kiyasta wani wanda ba zai iya zuwa ba akan tsoho sai abin magana akan iyaka tsoho amma da suka ce ba ruhsa bace sai su ce a duk wanda ma ba zai iya zuwa ba kenan a iya kiyasta shi akan tsoho ba sai lalle wanda tsufa ne ya hana shi zuwa ba to kuma wannan ake cewa shi yadda mai maraƙi saudi ya kawo cewa wai hadisin hasami din akan yaro ne kuskure ne sanku kalamin ne limara wahu min hadisin hasami saboda wanda ya zuwa da hadisin hasami tsoho ne akan tsoho ne ba yaro ba wancan hadisin da ya gabata ba yake so ya kawo sai kuma hankalinsa ya tafi ga wannan abu isattun zai ya ce akwai hadisin da ya zo a wannan babi daga sayyidina Ali da buraidatu da Husain ibn Awfi da Amira Zinul Uqayli da saudatu ƴan zam'a matar annabi sallallahu alaihi wasallama wadda ita ce ya aura da farko bayan mutuwar Hadija bayan mutuwar sayyidatuna Hadija halili saba aqali hula zaini halatin zahaji duharan zan sahihan muhazzaba haka nan kuma daga Abdullahi ibn Abbas Abu Isa ya ce hadisin nan na Farum ibn Abbas hadisi ne kyakkyawa ingantacce Buhari ya ruwaito shi a gurare da dama haka nan Muslim ya ruwaito shi a guri biyu haka nan Nasa'i haka nan Ibn Majah an ruwaito daga Abdullahi ibn Abbas daga Husain ibn Awf al-Muzani daga Annabi sallallahu alaihi wasallam an ruwaito hadisin ma kuma daga Abdullahi ibn Abbas daga Sunan ibn Abdullah al-Juhani daga an matarsa daga annabi sallallahu alaihi wasallama. Akwai ruwayar kuma da aka yi cewa daga Abdullah ibn Abbas ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam kai tsaye, ita ce ruwayar da Nasa'i ya kawo. A ruwayar Nasa'i ba a faɗi Farlu ibn Abbas ba. Abu Isa Tirmidhi ya ce na tambayi Buhari daga ruwayoyin nan, sai a Buhari ya ce mafi ingancin abu a wannan babi shi ne hadisin da Abdullahi ibn Abbas ya ruwaito, a ce Abdullahi ibn Abbas ya ruwaito ne daga Farlu ibn Abbas daga annabi sallallahu alaihi wasallam. Buhari ya ce ta yu ya zamo Abdullahi ibn Abbas ya ji hadisin daga Farlu da kuma wani Farlu daga annabi sallallahu alaihi wasallama, sannan kuma a ƙarshe ya zama yana kawo shi kai tsaye ma daga annabi sallallahu alaihi wasallama, yana barin faɗin wanda ya ruwaito daga gare shi, shine bai ambaci wanda ya ji hadisin a wajensa ba. Abu Isa Tirmidhi ya ce wannan saɓanin da aka samu daga Abdullahi ibn Abbas a hadisin nan ba saɓanin da zai suka a ingancin a hadisin ne ba, domin gairu hadisin ba hadisi ɗaya ba ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan babin. Shi yasa yau ko mun ce ma hadisin nan na Abdullahi ibn Abbas mu kyale shi, saboda an samu ihtilafi a ciki, muka dauka kamar wannan irtirabi ne, to ba zai yiwu a ce a kyale hadisin gaba ɗaya ba dan ya zo ta wata ruwaya. Shi yasa inda ake cewa dama an samu irtirabi sai inda yake ba ta hanyar da za a bi a rinja da wata ruwaya. Muhtaliful awjuhi wat tarjihu mubtaqadun murdaribun darihu, ko muhtaliful awjihi wat tarjihu mubtaqadun murdaribun darihu, to wannan ko ba haka bane.